إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar wanda shine yammacin 28 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 14 ga watan November shekara miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 244 cikin jarangiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairil ibad واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكتسني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله لتاف زاد المعاد موسوعا ينتاريه من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كومي دروان كني دنغني لتاريه ما إيكي صلى الله عليه وسلم لشريع السادة تفرك السادة الآدنسة da bayani akan yadda ya gudanar da rayuwarsa da hulɗarsa da jama'a malamai suna jinjina ma Ibnul Qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'adi ne a halin tafiya inda yaje kasar Makka wajen yin aikin haji nesa da iyalansa nesa da tafansa Allah ya saka mashi alkhairi a darasin da ya gabata mun kammala bibiyar abinda ya rubuta game da tarihin yakin Uhud wanda shine yaki na biyu a cikin jerengiyar yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abin da ya rage mana a cikin bayanin wannan yaƙi shine abin da zamu cike da shi insha Allah kafin nan a darasin da ya gabata din akwai wani kuskure da nayi wajen wata fassara wanda bayan na tashi nan aka tuna min kuma gaskiya kuskuren baki na ne game da wancan hadisin na kissar da muka ji a Abu Sufyana an tura wani wanda ya musulunta sabon musulunta shine Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai ya je ya firgita shi to wajen inda Abu Sufyana yake cewa yace bishi wa qad nadima man kana takhallafa anhum min ashabihi shi Ma'bad yake ba Abu Sufyana labarin cewa wadanda ma da bas je yakin ba a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda sun yi nadama sun dawo cikin sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace masa ma taqulu to me zaka ce fa qala ma ara an tartahila hatta yatlu'a awwalul jayshi min wara'i hadhihi al-akma qala abu sufyana wallahi laqad ajma'ana al-karata alaihim linasta'silahum abu sufyana yace ya rantsi da Allah mun shirya musu su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai mun karar da su gabaki daya to a wannan wuri ne kuskure na fadi fasarar da ba haka take ba bazan iya tana bidbaqti me yayi harafin ba amma dai wannan shine fasarar wajen Abu Sufyana bai nufin ya tafi ba yayi nufin ya tsaya a sake bugawa to amma shi wannan Ma'bad shi yasa mushi shubha sai ya firgita sai ya tafi Allah ya sa mu dace to yanzu insha Allah za mu dan ambaci wani abu kadan game da falalan shuhada Uhudin da adadin su da sunayen su da kuma abin da bai inganta ba game da tarihin wannan yaki akwai mun ambaci a baya wasu maganganu da dama game da falalata su da haka zamu dan takaita ne kwarai da gaske anan tare da ni ga littafin Al-Lu'lu'ul Maknun na fi siratin Nabiyil Ma'mun dirasa muhaqqaqa li sirar nabawiyya na Musa ibn Rashid Al-Azimi wannan shine juz'i na biyu na littafin littafin ana buga shi a cikin juz'ai guda hudu littafin nan ba ma a sai da shi gaskiya kyauta ake raba shi a Jami'ar Islamiyya ta Madina suna da wani mustauda da suke khidmatul al-khidmal me suke ce mata al-khidmal abin nan abin da ake cewa da turanci na manta turancin irin a cikin aikin university akwai aikin academic da suke a wajen jama'a a wajen makaranta na manta fa wallahi da gaske kuma ni ma ina yi Allah ya mantar da ni community services yawa hidimar da ta shafi wajen makaranta wani abu da zaka yi a wajen makaranta wanda ya shafi al'umma to anan suke raba wannan littafin mu mun ji umara suka ba mu wato na Allah ya saka musu alkhairi to a ciki ya kawo fasli a wannan shafi na 681 a inda yace fadlu shuhada'i uhud falalar shuhada na uhud yace wa amma ma jaa fi batti fadli shuhada'i uhud فأذكر منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا ذكر أصحاب أهد يتي دنگني دا فللر شهداء نأهد كما زن أمبتشي أبند الإمام أحمد بن حنبل يفتر دا إسنادي ككياوة دا صحابي جابر بن عبد الله Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa Jabiru yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza dhukira ashabu uhud bisa da aka ambaci wato waɗannan shahidai na Uhud sai yace amma wallahi na rantse da Allah lawajittu anni ghudirtu ma ashabi nuhsil jabal na so a ce ni ma an bar ni tare da waɗannan bayin Allah waɗanda aka bar su a saman dutsen nan shine nushil jabali ai safahu saman dutsen yani safahil jabal haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada cikin wannan riwaya wanda Ahmad ya fitar kamar da malamin fada da Baihaqi a cikin dalailun nubuwa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi burin ina ma a ce shi ma yayi shahada tare da su a saman dutsen nan kaga wannan ya ishi su falala a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi burin ina ma ya samu abin da suka samu wa akhraj al imam ahmad bin fi musnadihi wa abu dauda fi sunanihi bi sanadin hasanin an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama lamma usiba ikhwanukum bi uhud sadda aka karkashe yan uwanku a uhud جعل الله عز وجل ارواحهم في اجواف طير خضر الله يا سني رايكن سو ا cikin cikin wasu korayen tsuntsaye taridu anharal jannati tsuntsayen suna zuwa su sha ruwa a kogunan cikin aljanna ta'kulu min thimariha suna cin dan itacen aljanna wa ta'wi ila qanadil min zahabin sannan suna komawa su je su kwanta ko su kwana a cikin wasu fitulu na zinariya fi zillil arshi wanda ke karkashin inuwan al'arshi falamma wajadu tiba mashrabihim wa ma'kalihim wadannan bayin Allah yayin da suka ji dadin abin da suke ci da dadin abin da suke sha wa husna maqilihim da kyakkyawan wurin kwanciyar su qalu sai suka ce ya rasulullah ya laita ikhwanana suka ce ya laita ikhwanana ya'lamuna bima sana Allahu lana suka ce ina ma a ce ƴan uwanmu wadanda muka bari a duniya sauran sahabbai dangin mu ina ma a ce suna da labarin irin wannan falala da muka samu li Allah yazhadu fil jihadi muna so su san wannan labarin saboda kada su guji jihadi ya zama suna da azama suna da kwazo wajen jihadi wala yankulu anil harbi saboda kada su kiyin yaki kada su kiyin jihadi fa qala Allah azza wa jalla sai Allah ya cika musu burin su yace ana uballighukum ankum kar ku damu ni Allah zan bada zan aika da sako duniya alqur'ani za a saukar a ba su labarin halin da kuke ciki فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله شيني الله سبحانه وتعالى يسوكر ده فدنسا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون هذو قرشن ايوين wannan an saukar da ta ne musamman dan a cika musu burin su da suke so a ji labarin su a duniya Allah ya ce kar ku tsammanci waɗanda aka kashe domin jihadi sun mutu irin mutuwar sauran mutane a bal ahya suna nan a raye inda rabbihim suna wurin ubangijin su yurzakuna suna ta shan shagalin su kawai wannan ma hadisi ne tabbatacce yana cikin littafin musnadul imami ahmad ibn hanbal da sunan ta Imam Abu Dawud da Al-Hakim a cikin Musadrak dukkan sun fitar da wannan hadisi wanda yake ya tabbata. To wannan hadisan kaga suna magana akan falalar shuhada Uhudin kenan fil jumla gabaki ɗayan su. Sannan kuma ko su dai daiwa waɗanda suka samu ta falala ta musamman irin shi abin nan Hamza dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu, irin Julaybib gasilu wanda yana daga cikin su, irin Hanzala gasilul malaika, irin wancan shugaban su na saman nan shine wato Mus'ab dan Umair, ko da yake ba shine shugaban su a wajen ba, Mus'ab dan Umair wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan ya gama aikin da Allah ya bashi. To dukkanin su suna da falala daidaiwa, za mu ji wasu daga cikin falalolin insha Allah. Sannan kuma ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya kai musu ziyara ta musamman lokaci bayan lokaci a makabartar su wadda ke Uhud, wadda hayin suna nan a Madina, kuma na daga cikin wuraren ziyara wanda suke na ibada ga duk wanda yaje garin Madina, ya ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ziyarci makabartar Baqi'a, ya ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma sai ya ziyarci makabartar Uhud. Suna daga cikin wurare waɗanda suke tabbatattu a sunna ana ziyartar su. To wannan kenan. Sai dan gane da adadin masu shahada wanda suka yi shahada a yakin Uhud, adadin su da kuma sunayen su daga littafin Tarikhul Islam na Imam Az-Zahabi a wannan juz'in na Al-Maghazi kenan. Wannan juz'i na littafin Tarikhul Islam na Al-Imam Az-Zahabi gabaki ɗayan shi yaƙe-yaƙen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Gashi daga inda Al-Imam Az-Zahabi yake faɗa a shafi na 199 da yace adadu shuhada'i, adadin shahidai a wannan yaki, yace kad marra anna al-Bukhari akhraja min hadith al-Bara anna al-mushrikina asabu min nas 70. Ya gabata a baya an fada cewa daga hadisin Barau dan Adib cewa mushrikai sun samu mutum 70 sun kashe a cikin mu. Wa qala Hammad ibn Salama an sabitin an Anas qala ya rabbi 70 min al-ansar. Anas yana addu'a yake ce ya ubangijin waɗannan bayi guda 70 daga cikin ansar, 70 yawma Uhudin wa 70 yawma bi'r Mauna wa 70 yawma bi'r Mu'ta, yawma Mu'ta wa 70 yawma al-Yamama. A duk waɗannan wuraren an kashe ansarawa 70-70. Yace kawo riwayoyi ire-iren waɗannan har zuwa inda yake cewa qultu ni al-Imam Adh-Dhahabi sai nace wa qawlu man qala 70 asahhu, magana wanda suke cewa mutum 70 ne tafi inganci. Wa yuhmalu qawlu ashabi al-maghazi hadha ala adadi man urifa ismuhu min ash-shuhada, maganganun da wasu suka kawo suce 60 ne, wasu suce 56, wasu suce 22. Yace to wannan za a gina ne akan maganar waɗanda aka faɗi sunayen su, amma dai yafi inganci a ce 70 ne. Da haka ana lissafa mutum 70 wanda suka yi shahada a wannan jihadi. Ibn Ishaqa ya kawo daga cikin sunayen su yace ustushhida min al-muhajirina Hamzatu, Hamza dan Abdul Muttalib, wa Abdullah ibn Jashin ibn Ri'ab al-Asadi halifu bani Abd Shamsin, sunan shi kenan Abdullah dan Jash. Sai kuma wa huwa ibn ammati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan dan gidan gwaggon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Wa qad dufina ma Hamzata fi qabrin wahid, da Hamza da Abdullah dan Jash a kabari daya aka rufe su radiyallahu anhuma. Wa Mus'ab ibn Umair, da Mus'ab dan Umair, wa Uthman ibn Uthman wa laqabuhu Shammas, da Uthman dan Uthmana wanda ake cewa Shammas, wa huwa shi Uthman sunan shi Uthman ibn Uthman ibn Sharid ibn Suwayd ibn Harami ibn Amir ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi ibn ukhti Utba ibn Rabi'a, yar gidan yar uwar Utba dan Rabi'a ta haife shi. Hajara ila al-Habashati wa shahida Badar, ya hijira zuwa Habasha kuma ya je Badar. Wa lukiba Shammasan lima lahati, ana ce mishi Shammas saboda ken halittarsa mai haske ake nufi da Shammas. Waɗannan su ne mutanen da kashe cikin Qurayshawa, ba su da yawa sosai. Wa min al-Ansari, a cikin Ansaru kuma akwai Amr ibn Mu'az an-Nu'mani al-Ausi akhu Sa'd, akwai Amr dan Mu'az dan uwan Sa'd dan Mu'az, wa ibn akhihi al-Harith ibn Aus ibn Mu'az, da kuma dan gidan baffansa Al-Harith ibn Aus ibn Mu'az, wal Harith ibn Anas ibn Rafi wa Umara ibn Ziyad ibn Sakan wa Salama wa Amr ibn Thabit ibn Waqsh duk waɗannan suna cikin ansarawa wa ammuhuma waɗannan guda biyun Umara sorry Salama da Amru akwai babban su mai suna Rifa'a ibn Waqsh da kuma Saifi ibn Qayzi wa akhuhu da dan uwansa Hubab wa Abbad ibn Sahl wa Ubayd ibn Tayhan wa Habib ibn Zaid da kuma wa Iyas ibn Aus al-Ashhaliyuna wadannan dukan su dangin banul Ashhal ne Rifa'a da Saifi da Hubab da Abbad da Ubayd da Habib da Iyas dukan su Ashhaliyawa ne wal Yaman Abul Huzaifa da kuma baban Huzaifa to dan Yaman to shi al Yaman din Halifun lahum wanda yake abokin mutuncin su ne wa Yazid ibn Hatib ibn Umayya az-Zafari wa Abu Sufyan ibn al-Haris ibn Qais wa Ghasil al-Mala'ika Hanzala ibn Abi Amir al-Rahib da Hanzala wanda mala'iku suka mishi wanka in an tuna a baya mun ambace shi wanda yaje filin dagan nan da Janaba a cikin sa wa Malik ibn Umayya da Malik dan Umayya da Auf ibn Amr wa Abu Hayya ibn Amr ibn Thabit wa Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man Amirur Rumati Abdullah dan Jubair dan Nu'man shine shugaban wadannan na sama din nan Ar-Rumat wa Anas ibn Qatada wa Khaythama walid Sa'ad ibn Khaythama da Khaythama baban Sa'd dan Khaythama wa halifuhu da abokin sa Abdullah ibn Salama al-Ajlani wa Subay ibn Hatib ibn al-Harith wa halifuhu da abokin sa Malik ibn Aus wa Umair ibn Adi al-Khatami kulluhum min al-Aus to wadanda aka ambata Ausawa ne cikin kabilan Ansar wastashida min al-Khazraj a cikin yan uwan su kuma dangin su Khazrajawa akwai Amr ibn Qais an-Najari wa ibnuhu da kuma dan sa Qais ibn Amr kenan wa Thabit ibn Amr ibn Zaid wa Amir ibn Makhlad wa Abu Hubayra ibn al-Harith ibn al-Qama wa Amr ibn Mutarrif wa Iyas ibn Adi wa Aus akhu Hassan ibn Thabit da Aus dan Thabit dan uwan Hassan mawakin nan wa huwa walidu Shaddad ibn Aus baban babban tabi'in nan cikin masu riwaya Shaddad dan Aus wa Anas ibn sorry sahabi Shaddad dan Aus wa Anas ibn Nadr ibn Dambam kawun Anas kenan wa Qais ibn Makhlad wa asharatuhum du wadannan da aka ambata min bani Najjar a cikin kabilar Khazraj bani Najjar ne su wa Abdullahum suna da wani bawa nasu shi ma an kashe shi a wajen ismuhu Kaysan wa Salama ibn al-Harith wa Nu'man ibn Abd Amr wa huma su biyin nan da Salama da Nu'man min bani Dinar ibn al-Najjar sunan kabilar su kenan wa min bani al-Harith ibn al-Khazraj su kuma a wannan kabilar an kashe Kharija ibn Zaid ibn Zuhair wa Sa'd ibn Rabi' ibn Amr ibn Zuhair wa Aws ibn Arqam ibn Zaid akhu Zaid ibn Arqam dan uwan babban alarman nan Zaid dan Arqam wa min bani Khudra Malik ibn Sinan da Sa'id ibn Suwaid da Utba ibn Rabi' wadannan dukan su min bani Sa'ida wa min sai kuma Sa'alaba ibn Sa'd ibn Malik da kuma Saqaf ibn Farwa da Abdullah ibn Amr ibn Wahab da Damra halifun lahum min Juhayna wa min bani Auf ibn al-Khazraj summa min bani Salim su kuma daga cikin su akwai Amr ibn Iyas da Nawfal ibn Abdullah da Ubada ibn al-Khashkhash da Al-Abbas ibn Ubada ibn Nadla da An-Nu'man ibn Malik da Al-Mujazzir ibn Ziyad al-Balawi wanda shi ma halifun ne lahum wa min bani al-Hubla su kuma a cikin su an kashe Rifa'a ibn Amr shi kadai wa min bani Sawad ibn Malik su kuma Malik ibn Iyas wa min bani Salama Abdullah ibn Amr ibn Hiram Abdullah dan Amr dan Hiram baban Jabir kenan ko wa Amr ibn al-Jamuh da abokin sa Amr ibn Jarum ibn Zaid ibn Hiram wa kana mutaakhiyaini suna da zumunta da abokantaka da kusanci wa sihiraini kuma sirkan juna ne fadufina fi kabrin wahid aka rufe su a kabari guda daya kamar yadda muka ji a ya tabbata an ambaci wannan a can baya wa Khallad ibn Amr ibn al-Jamuh da kuma Khallad dan Amr dan Jamuh dan gidan wancan Amr din kenan wa maulahu da bararran bawan sa Asir Abu Ayman maula Amr dan gidan maulani bararran bawa ne ga Amr ibn al-Jamuh wa min bani Sawad ibn Ghanam su kuma a kabilar Banu Sawad ibn Ghanam an kashe Sulaym ibn Amr ibn Hadida wa maulahu antara da bawon shi mai suna antara wa suhail ibnu qais wa min bani zurayq zakwan ibnu abd qais da ubayd ibnu almualla ibnu luzan da kuma sai kuma yace wa qala ibnu ishaq yace wa za'ama asim ibnu amr ibnu qatada anna thabit ibnu waqshin qutila yawma idhin ma'a ibnayhi wani mutum mai suna asim ibnu umar ibnu qatada yana cewa thabit dan waqshi da muka ji a baya an kashe shi tare da ƴaƴan shi guda biyu wa zakara alwaqidi jama'atan qutilu siwa man zakarna zabi yace waqidi a cikin sira da magazi din sa ya ambaci wasu mutane waɗanda ba waɗannan ba yace su ma duk ana kashe su wa qala al-bakkai qala ibn ishaq wa hadathani asim ibn amr ibn qatada ibn umar ibn qatada am mahmud ibn labid qala lamma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila uhud rafa'a husayl ibn jabir walid huzaifah ibn al-yaman wa thabit ibn waqsh fil athami ma'a an-nisa'i was-sibyani waɗannan dattawan guda biyu husayl ibn jabir da huzaifah da walid huzaifah shine yaman kenan mai suna da shi da kuma da Thabit ibn Waqsh waɗannan su biyun sai aka kai su cikin wasu taron inda mata da yara suke anan aka ce su zauna to waɗannan fa qala ahduhuma li sahibihi sai ɗayan su yace ma ɗayan huma shaykhani kabirani tsofaffi ne sun yi shekaru sai ɗaya yace wa ɗaya la abalaka ma nan tabiru yace wai mai muke jira ne fa wallahi ma baqiya li wahidin minna min umrihi illa zama'u himari ba abin da ya rige wa ɗayan mu a shekarunsa sai gwargwadon shan ruwan raƙumi ba shan ruwan jaki wato jaki in ya sha ruwa zai iya ƙara jin kishi nan da awa ɗaya ko awa biyu to shi ake ce zama'u himari karin magana ne innama nahnu hammatil yawmi aw ghadin yace ta ai za mu mutu mu koyo ko gobe afala na'khudhu asyafana thumma nalhaqu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama la'alla Allah yarzuquna ash-shahadata mai zai hana kawai mu fita mu tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in mun yi sa'a mu samu shahada fa kharaja hatta dakhala fil nas an bar su a gida cikin mata da yara sai suka fito suka zo har suka shiga cikin mayaka walam yu'lam bihi ma ba wanda ya san sun zo fa amma thabitun faqatalahu al-mushrikuna shi thabit ibn waqshin mushrikai suka kashe shi wa amma husayl faqatalahu al-muslimuna wa la ya'rifunahu shi kuma husayl musulmai ne suka kashe shi ba tare da sun sani ba shi husayl ibn jabir baban huzaifa kenan Allah ya kara musu yarda gaba daya to wannan shine lissafin musulmai da aka kashe a wannan wurin wannan sune sunayen su to wa qutila min al-mushrikina ala ma zakara ibn ishaq 11 rajulan min bani abd ad-dari wa hum kafirin da aka kashe kuma a wajen ibn ishaq ya ambaci waɗannan akwai talha da abu sa'id da usman wanda suke ƴaƴan talha ƴaƴan banu abdul uzzani sannan sai kuma bararren bawon su mai suna su'ab da kuma musafih da al-harith da al-jallas da kilab waɗannan suna daga cikin kafirin da aka kashe a ranar ya sake ambatan wasu a cikin kabilar da ba wannan ba akwai abu zaid ibn umair dan uwan mus'ab dan umair an kashe shi a cikin kafirai da dan babban sa mai suna arda ibnu abd shrahbil ibnu hashim da wani dan uwan su mai suna qasid ibnu shuray da ablai dan humaid al dan zuhair da siba ibnu abdul uzza al khuzai khalifu bani asad waɗannan dukkanin su daga cikin banu makhzum akwai kuma dan uwan ummu salama mai suna hisham ibnu umayya ibnu al mughira akwai kuma al walid ibnu al as ibnu hisham ibn al mughira da abu umayya ibnu huzaifah ibn al mughira da kuma wani abokin su mai suna khalid ibnu al a'la sai a cikin banu zuhra an kashe abul hakam al akhnas ibnu shuraiq sai kuma a cikin bani jumah an kashe ubay ibn khalaf babban kafirin nan da abu azza amr ibn abdullah ibn umayr wannan akwai magana kan shi da zamu zo mu jita a gaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya sa an kashe shi bayan an kama shi saboda yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin ba zai shiga duk fadan da aka yi da annabi ba kuma ya kare wannan alƙawarin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe shi nan take to wannan kenan kaji lissafin mutanen da suka halaka a wannan yaki da sunayen su da kuma abinda malamai suka ambata game da wannan to abu na gaba har ila yau a cikin wannan conclusion shine akwai abubuwa da drama da mun ambaci wasu a baya wasu kuma mun ambata ba waɗanda suke sun shahara a tarihin wannan yaki amma ta bangaren isnadi ba su tabbata ba shine nake so na mana ishara zuwa ga wasu daga cikin waɗannan mas'aloli. Na farko, akwai kissa da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yanzuru ma fa'ala Sa'ad ibn Rabi', lokacin da aka gwagwarmaya aka kai aka kawo aka dauki ba dadi da aka gama abinda aka gama, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai waiga kamar yadda Ibn Ishaq ya ruwaito wannan kissa, sai waiga bai ga Sa'ad ibn Rabi' ba radiyallahu anhu, sai yace man yanzuru, wa zai je duba mani, ma fa'ala Sa'ad ibn Rabi', menene labarin Sa'ad ibn Rabi'? Shine aka tashi aka je aka duba, sai aka ganshi a cikin waɗanda suka ji rauni yana kwance cikin jini, ya tambaya me ake ciki, aka ce ai gashi abin da ya faru. Yace mu wanda suka je din tu, in kun je ku gaishe mun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku ce ina gaishe shi, kuma ku ce ma dukkan al'umman mu ta mutanen Madina ba su da uzuri idan suka bari aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani rauni, alhalin ɗaya daga cikin su yana cikin halin lafiyarsa da hankalinsa. To wannan kissa aka tazo a cikin littafin sira na Ibn Ishaq, na Muhammad Ibn Ishaq, wanda Ash-Shaykhul Albani Muhammad Nasiruddin a cikin takhrijin fiqh sira na Al-Ghazali yace isnadin ta mu'adali ne, akwai gibi mai fadi. Haka Imam Al-Bukhari shi ma ya fada cikin at-tarikh cewa mursalun. Haka tabuto ta hanya al-Imam Malik a cikin Muwatta shi ma da isnadi mu'adali, da Ibn Sa'd ya ruwaito ta da Al-Hakim, ta hanyoyi guda biyu. Dukkanin su hanyoyin suna da matsaloli, don haka kissar bata da inganci ta fuskar isnadi, sai dai a wurin malaman tarihi. Kamar yadda Ibn Abdul Bari yake fada a cikin Al-Isti'ab yake cewa wannan labarin ban san shi ba da isnadi, walakinahu mashhurun inda ashabis sira. Sa'd ibn Rabi' din nan shine dan uwan da aka hada su ƴan uwantaka da Abdurrahman ibn Auf in da itinawa, wanda ya ce Abdurrahman zan baka kaza da kaza da kaza, shi kuma yace a'a barakallahu laka fi malika wa zawjika. Wannan kenan. Na biyu, addu'a da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma Utba ibn Abi Waqqas, da aka ce yana cewa Allahumma la tuhilla alaihi alhaul hatta yamutu kafir, ya Allah karka bari shekara ta zagayo mawani sai ya mutu kafiri. To wannan shi ma isnadin sa kamar da Zabi yake fada anan cikin wannan magazi na shi, yace mursal. Haka Imam Ibn Hajar yake cewa wannan kissa Abdurrazzaq As-Sana'ani ya ruwaito ta a cikin tafsirin sa bi sanadin munqati, da isnadi wanda yake mai rauni, tare da cewa asalin kissan ba tare da wannan addu'a ba ta inganta tana cikin Bukhari, inda Annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama ishtadda ghadabullahi ala qaumin damau nabiyallahi, tsananin fushin Allah ya tabbata akan wasu mutane waɗanda suka jima annabin Allah rauni, su ne mutanen Makka din. Akwai ta riwayar ma daban daga Anas dan Malik wanda ba wannan ba, amma dai wannan addu'ar da lafazinta haka to bai tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba, kuma na karanta ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ta fata yake burin su musulunta, yaushe zai mutum addu'a cewa Allah ya sa ya mutu a kafiri? Wannan akwai na kara mataniya, an sha bashi dama akan ai musu irin wannan narkon azaba, sai ya ce a basu, in basu tuba ba ayansu za su tuba, hatta yakin ma yakan yaki da su ne in ya zama bai da wani option sai yakin. Dan haka ba bai tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a ba. Haka kuma sai bayani akan cewa wannan sahabin mai suna Malik ibn Sinan ya sha jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan ma Ibn Hisham shine ya bada labari cewa da Utba dan Abi Waqqas shine ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rauni, aka ce annabin ya mishi addu'a din, ya ji mishi rauni a haƙoransa. Haka Abdullahi dan Shihab az-Zuhri, kakan Ibn Shihab az-Zuhri, shi kuma shine ya buga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makami a goshi, da kuma Ibn Qami'a wanda ya ji mai ciwo a jikin kafadarsa. To waɗannan bayan da suka ji mishi wannan ciwo, aka ba da labarin cewa sai aka samu wasu karafa guda biyu suka shiga jikin goshinsa suka makale tare da hular kwanansa sallallahu alaihi wasallama, kuma ya fada cikin wani rami aka yi ta gwagwarmaya. To daga baya sai aka ce Malik Ibn Sinan da shi da Abu Sa'idin sun sa bakinsu sun tsotse jinin da ke zuba a jikin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja. shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mammasa dami mammasa damahu dami mammasa damuhu dami lam tusibhu an-nar, wanda duk jinin sa ya hada jini na to wuta ba za ta shafe shi ba. To wannan shi ma hadithin isnadin sa akwai mutum mai suna Rubaihu bin Abdurrahman, wanda al-Imam Ahmad ya ce laysa bi ma'rufin, hakanan kuma banda Imam Ahmad al-Ibn Abi Ibn Adin al-Jurjani shi ma yake cewa arju Allah ya kuna bihi ba'sa. Haka Ibn Hibbana ya kawo sunan sa a cikin kitabu Thiqat duk da bai fadi komai akan sa ba, wanda irin wannan ana dauka a matsayin majhuli ne da Ibn Hibbana ya kawo sunan mutum a cikin Thiqat amma bai yi wani bayani dake tabbatar da cewa mutumin amintacce bane, kamar yadda yake Abu Sarran ne a cikin malamai masu bincike akan ilimi na jarh wa ta'dil. Haka Imam al-Bukhari ya ce wannan mutumi munkarul hadith ne, shi Rubaihu bin Abdurrahman. Haka al-Imam al-Zahabi a cikin Maghazi yake cewa munqati isnadun wannan riwaya munqati. Haka Ibn Hajar al-Asqalani a cikin At-Talkhis al-Hadir yake cewa mursalun. Haka ila yau al-Imam al-Zahabi a cikin Musnadul a cikin Musadrak na al-Hakim inda ya fitar da hadisin a can sai Zahabi yake cewa isnaduhu muzlim, isnadin sa yana da duhu kwarai da gaske. Daka wannan kisa ita ma bata tabbata ba. Daka haka batun cewa wannan karafa guda biyu sun makale a jikin goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jikin fuskar sa mai daraja, wannan shi ma Ibn Hisham shi ambaci wannan kisa daga Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Sannan Sheikh Al-Albani kamar da yake fara yake cewa At-Tayalisi da Hakim sun kawo shi da isnadin shi, amma a cikin isnadin kamar yadda Zahabi ya fada akwai Ishaq ibn Yahya ibn Talha, wanda malaman hadisi suna cewa maturuki ne. Da haka Bukhari yake cewa isnadin nan munqati ne. Da haka ita ma wannan magana a bangaren isnadi na riwaya bata tabbata ba, amma kamar yadda muke sake maimaitawa duk waɗannan maganganu ne mashahure a tarihi. Da haka ga mutane suna fadan su ka annaha umurun musallama ilmiyan. Haka magana da yake cewa qumu famatu ala ma mata alayhi sallallahu alaihi wasallama, wannan magana an danganta daga Anas ibn al-Nadri kawun Anas dan Malik din can, aka ce lokacin da kafirai din nan da shedan suka yada jita-jita cewa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an kashe manzon Allah kaza 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 kaza, sai ya wuce ta wani waje yana rike da takobin sa ya zari ta, sai ya ga Umar dan Khattab da Talha dan Ubaidillah da wasu mazaje cikin muhajirai da ansarawa sun samu ri sun zauna sun zubar da makukakin su da takubban su suna ta kuka suna tagumi, sai ya ce me yasa me ku, suka ce to mu me zamu yanzu an ce mu an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to nan ta ke rufe su da fada yana ce musu qumu ku tashi fa mutu ala ma mata alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ku je a kashe ku akan abin da aka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zan me za ku yi bayan an kashe manzon Allah ku ce wai ku kuna yi kuka. Wannan ma maganar mashhuriya ce a tarihin wannan yaki, amma isnadin ta a cikin sa akwai Al-Qasim ibn Abdurrahman, wannan mutumi Al-Imamu Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi ya ambace shi a cikin littafin shi Al-Jarh wa Ta'dil wa lam yadhkur fihi jarhan wala ta'dila, bai ambace nagarta ko rashin ta ba game da shi, wanda isnadi ne wanda yake malamai suna ganin akwai nakara a cikin abinda aka ruwaito din, kasancewar waɗannan sahabbai su Umar da Talha sun kasance jarumai ne, ba mutane ne wanda za a ce wai sun nemi sun zauna kawai suna jiran sai abin da hali ba, ya saba wa ɗabi'a da aka sani game da su da kuma irin abin da ya faru musamman ga shi Talha, wanda ranar Uhudu na da gaske mutane suka fi kowa nuna jarunta a wannan rana. Kaga ba zai a ce irin wannan mutumin kuma ya samu wuri kawai ya zauna kawai yana jiran ta Allah ta faru gare shi ba. Sai kuma a batu akan cewa Hindu bintu Utba ta ci hantar Sayyidina Hamza dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu, ya tabbata kamar da Ibn Ishaq ya ruwaito daga Salih Ibn Kaysan cewa mataye waɗanda suka zo daga Makka sun yi musula sun ci mutunci sun wulakanta sun daddatsa kunnuwa da kafafu da makamantansu sun fasa hanci ko sun fasa ciki na gawawwakin shahidan nan. To bayan Ibn Ishaq ya kawo wannan magana a dunkule da isnadi, sai kuma ya ce balagani na samu labari, kaga babu isnadi kenan, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يلتمس حمزة ببطن الوادي أن بان لابارن شوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا فتياجي ينا نيمان حمزة ببطن الوادي ينا دوبا قاوة حمزة أتكين ونن قري عند أكي جهاد سيسا ميشي فوجد هو قد بكرا بطنه سيغنش أرغا أمبس تكينسا an fasa cikin sa ya ainihin wato an yaga cikin to abinda aka fada cewa shine ita Hindu ce ta farka cikin ta ciro hantar sa ta sa a bakinta da ta tauna sai ta ji daci sai ta furzar haka ake bada wannan labari da shaharar sa da komai to wannan labarin a yadda aka ambace shi isnadin sa kaji bai da isnadi mursali ne an koro shi ne kai a guje kuma al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir al-Dimashqi rahmatullahi alayhi a cikin litafin sa al-bidayatu wan nihaya da yazo yana magana akan fadin Allah fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin yace wannan aya ta sauka ne a Makka domin an kawo ayan a matsayin hujja ko kuma a matsayin cewa dalilin saukanta shine da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga wannan abu da aka yi ma Hamza sai ran shi ya baci hankalin shi ya tashi yace wallahi ya rantsa da Allah shi ma sai ya maga wakin sa na mutum 70 irin wannan kacakata din sai Allah ya mazai saukar da fadin sa cewa fa in aqabtum idan an muku wani zalunci fa aqibu bi muslima uqibtum bihi kumai da shi da irin abin da aka yi muku wala in sabartum amma da za ku yi hakuri la huwa khairul lisabirina ya fi amfani da alkhairi ga masu hakuri sai Ibn Kathir yake cewa kissan nan da kaga ta auku ne a shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma ayar ta sauka ne a Makka yace dan haka ban san yadda fa kaifa yaltaimu hadha ban san ya zai a hada waɗannan maganganun ba karshe yace wallahu a'lam Allah shine mafi sani haka Ibn Kathir ya ambata cikin al-bidayatu wan nihaya haka na al-Imam az-Zahabi a cikin wannan littafi nashi na al-Magazi ya fada yace isnadu hadhihi al-qissa dha'ifun isnadin wannan kissa bai da inganci sannan shi ma akwai nakara a cikin matanin sa kuma a cikin matanin an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wato duk inda duk wanda ya ci naman Hamza to sai wuta ta ci shi ko da makamancin haka to kaga ita kuma in ya tabbata ta ci din to da sai ta mutu kenan a kafira dan wuta ya ci ta amma kuma Hindu ta musulunta da haka malamai suka ce nan ma akwai nakara da haka zaka ga Ash-Shaykh al-Albani a cikin Ad-Dha'ifa silsilatul ahadith ad-dha'ifa a lamba hadisi na 550 ya raunata wannan riwaya haka kuma a cikin littafin shi ahkamul janaizi wa bid'uha anan ma yayi magana akan raunin wannan riwaya duk da shahararta ina ƙara maimaitawa abubuwa ne shahararru a cikin tarihi kana jin su kullum amma ta fuskar inganci ba su da inganci sannan sai kuma abu na gaba shine batu akan tafiyar da Abu Dujana ya kasance yayi akwai sahabi Abu Dujana wanda ya taho yana takama yana tafiya ta takama sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha lamishyatun yabghudha Allah illa fi hadha al-mawtin irin wannan tafiya ta takama Allah baya son tafiya yana fushi da ita sai da irin wannan wajen wato a wurin jihadi babu laifi to wannan kissar a bisa wannan yanayin an ruwaito ta ne a cikin littafin Al-Muwatta ta Imam Malik da kuma Muhammad ibn Isaka shi ma fitar ta hanyar Ja'far ibn Abdullah wanda Ja'far dan Abdullah din nan kamar yadda Ibn Hajar yake fada a cikin Taqribu Tahdhib yace maqbulun ana karban maganar sa in ya ruwaito a bisa ka'ida Ibn Hajar inda al-mutaba'a kenan idan wani ya rako shi akai to amma dai ya inganta aslan daga riwayan al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa aw ammal khuyala alladhi yuhibbuha Allah fa ikhtiyalur rijali fil qital cewa abinda Allah yake so daga cikin al-khuyala takama shine Allah yana son takamar da mazaje suke yi a cikin wato lokacin yaki wannan ya tabbata wannan magana ta tabbata al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya ya inganta wannan riwaya a cikin littafin shi al-Jawab al-Kafi liman sa'al an ad-dawa'i ash-shafi haka Ibn Hajar a cikin al-Isaba haka Ash-Shaykh al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin Irwa'ul Ghalili fi takhrij ahadith al-Manar was-Sabil rahmatullahi ala al-jami' sai kuma abu na gaba cewa Aliyu dan Abu Talib ya bi sawun mushrikai mun ji a mun karanta cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji gasken sun tashi sai ce wa sayyidina Ali ka bi su idan kaga sun haura kuma to ka bar su Makka ba su tafi idan kaga sun hauda wakai to Madina za su nufa ni kuma zan je Madina mu sake gubzawa da su to wannan magana ita ma mun ji tun a lokacin cewa ba ta da isnadi ba ta tabbata ba abin da ya inganta in ma ya tabbata an bi shi din shine Sa'd dan Abu Waqqas ne ya bi su wallahu a'lam abu na gaba shine magana akan kashe Abu Azza al-Jumahi wanda mun ji sunan shi a cikin lissafin kafirai da aka kashe Ibn Hisham ya kawo cewa wannan mutumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe shi an kama shi a matsayin kamamme kuma sai ya zama ashe an taba kama shi a yakin Badar da aka kama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausaya ma talaucin da yake ciki da kuncin rayuwa sai ya sake shi ba tare da ya bada fansa ba amma da sharadin cewa ba zai ƙara shiga cikin wani makirci ko wata kullun kullalliya ko wani yaki da za a yi against manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba sai ya karbi wannan alƙawarin sai kuma ya sake dawowa a cikin rundunar kafirai aka zo yakin Uhud da aka kama shi da ran shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a kashe shi yace a kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wani sahabi umarni wanda wannan sahabin shine Asim ibn Thabit manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci mishi udrub unqahu ya Asim nan take kuma aka tashi aka kashe shi wannan shi ma dha'ifi ne Ibn Hajar ya ambaci haka a cikin at-talkhis al-habir bi takhrij ahadith ar-rafi'i al-kabir da kuma Sheikh al-Albani a cikin takhrij ahadith as-sira ta wancan malami Ghazali sai dai ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan karin magana cewa la yuldagul mu'minu min hujrin marrataini ba a saran mumini sau biyu karami daya wannan karin magana ne wanda kamar da Ibn Kathirin yake faɗa a cikin Al-Bidaya wa Nihaya yana daga cikin original karin maganganu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara faɗan shi ba wai ya ji Larabawa suna faɗa ne ya faɗi ba a fasaha shi ce wannan kuma har yanzu karin magana ne wanda yake is valid cewa mutum mai hankali bai bari a cuce shi a wuri daya su biyu balantana kuma mumini da haka wannan shi ma bai tabbata ba sai kuma magana da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mukhairiq khairul yahud mukhairiq khairul yahud wani mutum mai suna mukhairiq kamar yadda ibnu ishaqa ya kawo labarin da al-imamu ibnu sa'din ya ruwaito daga al-waqidi wanda waqidi kuma maturuki ne sannan baya ga shi wannan a cikin isnadin akwai Abdul Aziz ibn Imran shi ma maturuki ne daga isnadi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske labarin shine cewa wannan mutum mai suna Mukhairiq da yaji labarin an fita wannan yaki sai ya ce ma mutanen shi Yahudawa kun sani cewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne amma kuka ki shiga addinin sa kuma kuka ki taimakon sa to ku shaida ni zan fita in je in taimake shi zan yi aiki abinda at-taura ta faɗa mini sai ya sa sulken shi da kayan yakin sa ya fito kuma yazo shi ma aka kashe shi a cikin waɗanda aka kashe a wannan gwabzawa to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga gawo shi sai yake cewa wannan shine mafi alkhairi a cikin Yahudawa to wannan shi ma bai tabbata ba saboda wancan maganganun da aka yi sannan abu na gaba bayani akan cewa wata mata mai suna Ummu Umara Nusayba bintu Ka'ab bin al-Maziniyya cewa ita ma ta yi musharaka hadda ita a cikin wannan yakin ta gwabza da yaki a matsayin kamar soja combatant ta dauki sanda ko tabarya ko takobi ta dinga buge kafirai ita ma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganta yace me zaki da wannan take cewa duk wanda yazo kusa da ni in buge shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi in kun tuna mun karanta wannan shi ma a baya wannan yana cikin littafin sira ta Ibn Hisham al-allama al-doktor Diya Akram al-Umari babban malamin tarihi da sira din nan da hadisi yake cewa isnaduhu munqati isnadun wannan riwaya shi ma mai rauni ne kwarai sannan bayani akan cewa wancan daya daga cikin shuhada'u Abdullahi ibn Jahash mun ji sunan shi wanda aka ce kabarin sa daya da Hamza cewa manzo Allah takubin shi ya dakushe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki zangarniyar dabino asiban min nakhlin sai ya mika mishi sai ya ce mishi girgiza da ya girgiza fa asbahat sayfan sai ta zama takobi mun karanta wannan shi ma a baya ko wannan ma kamar yadda zabi yake fada a cikin wannan littafi nashi na al-magazi yace isnadinta mursali ne sannan sai magana da muka karanta cewa Abu Sufyana wanda mun kara ishara akan wannan magana yau Abu Sufyana da za su tafi yace mau'iduna ma'akumul badar zamu gamu da ku a badar al-mausima lokacin aikin haji lokacin shekara in ta zagayo Abu Sufyana ya fada musu wannan magana annabi ya ce musu ku amsa ku ce eh mun ji mu hadu da kai a wajen to wannan ma maganar Ibnu Ishaqa ya ambace ta ba tare da isnadi ba afwan hakanan kuma waqidi shi ma ya ruwaito ta wanda waqidi kuma yana da rauni ba a karban riwayar sa ta fuskar wato marfu'at waɗannan su ne khulasa na abubuwa waɗanda aka ambace su suka shahara kuma game da tarihin yakin Uhudu amma kuma basu inganta ba a riwayance dirayatan a gurin malamai akwai littafi da mun sha ishara a kansa shine littafin masha'a walam yathbut fi sirar nabawiyya na malam Muhammad ibn Abdullah al-Aushan a cikin rerewa duka waɗannan maganganu tare da neman taimakon wasu masadiru waɗanda shi ma ya ambace su waɗanda na ambace wasu daga cikinsu to wannan kenan to kamar yadda muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci falala fil jumla game da waɗanda suka yi shahada mun ji hadisai akalla guda biyu game da su akwai kuma hadisai ɗaiɗaiwa wanda suka shafi falalar wasu mutane a cikin shuhada wadin to su kuma waɗanda suka tsira waɗanda ba su mutu a wajen ba sauran sahabbai waɗanda suka kai labari su ma suna da falalarsu wanda Allah subhanahu wataala ya ambaci falalar da kanshi mun karanta ayoyin an yi maganganu a kansu tun daga fadin Allah wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu iz tahussurahum haqiqa Allah subhanahu wataala ya gazgata muku alƙawarin da yayi muku na cewa zai ba ku nasara a koda yaushe idan kun yi aikin da ya kamata dan haka a farkon al'amari iz tahussurahum kuka dinga girbe su farko musulmai sun fara cin nasara a kansu da iznin Allah wannan al-iznul qadari kenan Allah ya kaddara muku fara cin nasara a kansu sai aka samu matsala hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri har sai da kuka samu fashalu kuka samu failure kuka shiga cikin matsala wa tanaza'tum fil amri kuka fara wato jayayya game da fil amr game da umarnin nan da annabi ya muku cewa ku tsaya anan ku arrumatu ko kuma fil amri game da al'amarin kwasan ganima wa asaitum kuka saba umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ku min badi ma arakum ma tuhibbuna bayan Allah ya gwada muku abinda kuke so na nasara da ganima minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah akwai wanda ganima ya gani ta burge shi akwai wanda kuma lahira yake nibi wannan kuma dabi'a ce ta dan adam kowanne dan adam yana son abin duniya da sauran ababen more rayuwa in ya zama sahabbai suna da wannan dabi'ar kaga ba za a zargi wani akan ta ba su ma mutane ne sai Allah ya ci gaba da cewa sannan kuma thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum sannan Allah ya juya su daga barinku da sun ji tsoron ku suka dawo suka dirkaki akan ku dan Allah ya jarabce ku to sai Allah ya ce walaqad afa ankum to kaji falalar kenan da Allah ya musu Allah ya ce walaqad kuma wallahi afa ankum Allah ya yafe muku Allah ya yafe masahabai wannan laifin da suka yi to wannan fa shine ra abinda Allah ya faɗa wa hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mushi afa Allahu anka lima adinta lahu ashe bai shi su falala a ce Allah ya musu ahuwa kamar yadda manzon shi ba kuma sai da ya kawo da lamun ta kasamu da kuma qad ta tahqiq yace laqad walaqad kuma wallahi haqiqa afa ankum Allah ya yafe muku da haka yana daga cikin abas yana daga cikin wato rashin sanin muhimmancin sahabbai ko rashin gaskata alqur'ani wani ya dawo yana zargin su game da abinda suka aikata wanda Allah ya ci yafe musu akai Allah ya ci gaba da bada labari yana cewa wallahu du fadlin alal mu'minina iz tus'iduna wala taluna yayin da kuke hawa kan tudu kuna ta gudu wala taluna ba kwa ma juyowa ba kwa jiya ku ga mai aiki ciki ala ahadin wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum, a lokacin da manzo yake kiran ku har zuwa na karshen ku, kuka ki juyowa, fa asabakum ghamman bi ghammin, sai kuka shiga cikin bakin ciki saman bakin ciki. An tana mun yi magana akan wannan a baya, shine wato bakin cikin an karkashe su, nasara ta juye, sai kuma bakin ciki akan wannan aka ce watin amma kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan mummunan bakin cikin da ya same su sai ya mantar da su bakin cikin na farko, to wannan ma falala ce gare su, ishara izuwa ga yadda suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ce likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum, Allah ya muku haka dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku na nasara da kuma abin da ya same ku na ibtila'in kisa da aka yi muku da ibtila'ina ainihin nasara da aka ci akan ku. Allah ya ci gaba da musu nasiha yana cewa wallahu khabirun bima ta'maluna, Allah ya san abin da kuke aikatawa. To shine sai Allah ya ce kuma thumma anzala min ba'dil ghammi amanatan nu'asan, sannan Allah ya sauko muku da natsuwa bayan wancan bakin cikin, ya sauko muku da aminci, wanda amincin ya faru ta hanyar gengedi. Aka ce duk suka dinga gengedi a bayan shield din su suna gengedawa, yaksha fa'ifatan minkum wa dha'ifatun qad hammatum anfusuhum yadhununa billahi ghayra alhaqi dhanna aljahiliya, da kuma waɗanda suke sun riga al'amarin su ya zama sun zabi kansu, sune munafikai kenan wanda suka gudu suka yi ma Allah mummunan zato, irin mummunan zaton maguzanci wanda muka ji Ibn Qayyim yayi sharhi dogo akan sa. Shine ma Allah ya ci gaba da cewa su waɗannan wanda ahmadu anfusu suna cewa ya kulna halana min al'amri min shay'in, mu muna da wani abu kuwa a cikin wannan, halana min al'amri shay'un ko muna da wani abu a cikin wannan kenan, sai Allah ya ce kul law kuntum fi buyutikum la baradal ladina kutiba alaihimul qatlu ila mabaji'ihim, ko da kun zauna a gidajenku a cikin ku waɗanda Allah ya kataba alaihimul qatl, ai kaddara alaihimul qatl, wadanda Allah ya kaddara sai an kashe su, to da sai sun fito sun yi buruzi, sun fito ila madajihim, za su fito zuwa inda aka ce nan za su kwanta su mutu, sai sun fito sun kwanta a wajen sun mutu. Allah ya ci gaba da bayani da inda azuwa inda Allah yake cewa a can karshe innal ladina ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا, lalle wadanda suka juya suka bada baya daga cikin ku ranar da wadannan runduna guda biyu suka hadu, inma sadallahum ash-shaytan, shaytan ne ya zamar da su, ببعض ما كسبوا, sakamako akan wani sashe na aikin da suka yi mara kyau. Sai Allah ya kara cewa wala qad afallahu anhum, amma fa Allah ya gafarta musu. Kaga Allah ya maimaita wannan magana har sau biyu a cikin kissar, a farko da ƙarshe, dan ya zama izina ga duk wanda zai karanta cewa abinda ya faru da su fa Allah ya yafe musu. An taba samu kamar yadda sayyidina al-Imam Muslim ya ruwaito wani wanda yake da irin wannan gangancin ya samu Abdullahi dan Umar a Makka, yake cewa mun ji an ce sahabbai sun gudu ranan Uhud ko, wallahi mu inda mu ne ba za mu gudu ba. Sai Abdullahi ya ce mishi ka karanta alqur'ani, baka ji abinda Allah ya ce wala qad afa anhum ba, shi da kake zargin su akan abinda Allah ya riga ya ce ya yafe musu, to har yanzu ma haka ne. Wannan ita ce falala ta tabbata ga waɗannan sahabbai waɗanda suka saura. Allah ya musu jarabawa kamar yadda yake yumahisa ma fi sudurihim, Allah ya tace abin da ke cikin zukatun su, yumahisa ma fi waliyatallahu ma fi sudurikum wal yumahisa ma fi qulubikum, Allah ya tace abin da ke cikin zukatun su da kirajin su. An bambance na kirki sahabbai daga na banza munafikai, an gane su, sannan ya zama dalili akan sun samu ƙarin experience akan yadda ake yin yaki, sannan kuma Allah ya ce ya yafe musu dukkanin abin da suka yi, wanda shine abu mafi muhimmanci. Sannan kuma Allah ya zabi shahidai da dama a cikin su, da haka yakin a zahiri yana nuna jarabawa da bala'i da sahabbai suka shiga a wannan lokacin, amma kuma aka shiga cikin shi sosai aka kalla, to ya zo musu da wata ƙarin falala da ƙarin daraja a gurin Allah subhanahu wataala, samu shahidai, samu wannan gafara da samu wannan falala da samu ƙarin ilimi da suka samu a cikin wannan harka ta ainihin yaki na jihadi. to waɗannan su ne dama ragowar abinda ya kamata mu ambata a waɗanda suka shafi kaman cikon magana game da wannan yaki na Uhud. In Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kai tsaya inda malai yake cewa fasdun falamma kana khamisul muharram, yayin da aka shiga a wato biyar ga watan Muharram a wannan shekara ta hijira shekara uku kenan, sai mu ji bayani abinda yake biye na tarihin waɗannan yaƙe-yaƙe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yanzu saboda ƙurewar lokaci za mu saurara anan insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wassalamu alaikum warahmatullahi.